Abdul Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu ci gaba da karatun risala. Kaw. Yau za mu tashi babu ma yajibu min hulwudu. Babi mai bayani game da abin da arwalla ke wajaba saboda shi. Wal guslu da kuma wanka. Maimakon ya bayani game da alwala sai ya fara mike wajabtar da alwalat mike wajabtar da wanka mike sa ayi alwala mike sa ayi wanka kaga wannan yafi bisa ga ya fara bayani game da alwala to in kuna tunowa tun ga muqaddima ya faɗa dalilin rubuta littafin ba mallam maharazu ya roke shi ya rubuta mai jumlatan muktasaratan ba inda yake cewa qassa altani an aktuba laka jumlatan muktasaratan min wajibi umuri diyanati mimma tandaqu bihil alsina wa ta'taqiduhul qulubu wa ta'amaluhul jawarih ko ka roke ni kai mallam maharazu cewa in rubuta maka jumla takaitacciya daga abin da yake wajibi zuka halusa su fade shi zukata su kudurta shi gabubuwa su yi aiki da shi to babin da mun ka gama shekaran jiya yayi bayani babu matan duku bihil alsinatu wa ta'taqiduhul af'ida min wajibi umuri diyanati babi mai bayani game da abin da halussa ya kamata su fadi zukata su kudurta kaga ashe kenan wajiban al'amuran addini ya kasa su gida uku abin da ya kamata harshe ya fadi da abin da ya kamata zuciya ta kudurta sannan da abin da ya kamata gabubuwa su aikata to yanzu ya kawo mana biyu a takaice dunkule abin da ya kamata harshe ya fadi da abin da ya kamata zukata su kudurta shi babin da mu hakari to yanzu sai bangare na karshe abin da yake wajibi gabubuwa su yi aiki da shi to shi na zamu fara dan nan har zuwa karshen littafin insha Allah babu ma yajibu min hulwudu babi game da abin da alwala ke wajaba da gare shi wal guslu da wanka me ke sa alwala ta wajaba ga mutun me ke sa wanka ya wajaba ga mutun alwudu alwala kalma alwudu ana iya yi mata fataha wawun dinnan ana iya mata fataha kuma ana iya mata damma ya ankawa kalma alwudu fataha ya zan wudu shine almalul musta'mal bihi fil wudu'i ruwan da ake amfani da shi ga yan arwalla shine wudu in yazo bi fatahil wawi in yazo bi dammil wawi kaman nan alwudu huwa ismul fi'li shi aiki ita alwala ita alwudu kun fahimci bambancin to kalmar wudu ga larabci daga wada'a ne mai ma'ana haske alwudu lugatan yana da ma'ana haske ko tsabta ko kyautata abu shine wudu amma ga shari'a abinda alwudu shine wanke gabubuwa da niyyar ibada wanda ke halatta maka yin wasu ayyuka wanda shari'a ta takaita sai da alwala ake yin su kamar sallah kaga ba a sallah sai da alwala tabaraka wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn in kun ka tsaye za ku yin sallah ku wanke fuskokinku da hannuwa zuwa mirafiqai ku shafi kanunku da kafahu zuwa idanun sawu kaga wadannan gabubuwa guda hudu su qur'ani ya fadi aka wanke a wurin alwala wankin huska wankin hannu zuwa zira'i shafar kai wankin kafahu saura ga sunna sun ka taho ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan ya nuna in za ku sallah dole sai da alwala yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alwadi wa in kuntum junuban fataharu in kun zan masu janaba to ku te ku yi wanka ku tai ku tsalki tsalkin nan ana nihin wanka domin kalma adhur kalma ce mushtarakatun bayna ma'anin kathira tana tare ga ma'anoni kaga alwalla ana kiran ta tsalki kamun ruwa ana kira ne tsalki tayamama ana kiran ta tsalki wanka ana kiran ta tsalki tsalki daga tsarki musulunci ana kira ne tsarki don Allah ya kira mushrikai najasa sannan akwai tsarki na zuciya ga sunan dai duk tsarki ne shi yasa hadisin da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamassul qur'ana illa dahirun ba mai taba qur'ani sai mai tsarki malamai ba su ta daka da shi ba saboda to wani irin tsarki an ce tsarki wani iri to na wanka daga hadasi babba ko na alwalla daga hadasi karami koko tsarkin imani aka nufi sai musulmi tunda an kira mu shi koko tsarkin zuciya koko hannun da zaka taba ya zama mai tsarki kai zan ka ci kosai ko ka ci to baka wanke hannunka ka tauka dauki qur'ani wani irin tsarki aka nufi kaga ba mai iya kawo ma to yana cikin dalil da yasa ma sun kai balle duk kuma isnadi ne da sauran abubuwa ne duka ba su tabbata ba shi a hujjar su sai su ce la ya masu illa al-mudahharuna ba mai taba shi sai mudahharuna sun mance da ban ba tsalki ba wadanda an ka tsalkake to alwudu sai ta yi mana damma sai yayi mana damma ko to kenan ruwan alwalla koko ita alwallat tunda yawa wawon damma yace alwudu wa alwalla yajibu yana wajaba lima ya kharju domin abinda ke fita min ahadil makharajaini daga dayan mafita biyu hanyoyi biyu da abubuwa ke fita daga gare su gaba da baya to alwalla na wajaba sababiyar duk abinda ke fita daga mafitan nan me ke fita gare su min bawlin na bawli kaga yana fita ta gaba auga idin ko gayadi ta baya aurihin ko iska waɗanda kaga duk suna fita ga mafitocin nan to duk waɗanda suna to waɗanda abubuwa da bawli da gayadi da iska su ake kira ahadath hadasi waɗanda su ga ainihin kansu ke kada alwalla to sannan duk gudan su ya fito alwalla ta kada sai an saki sannan akwai sabubba su ba hadasi bane amma suna sabubbantar da hadasi kamar bacci misali in yayi nauyi kaga bacci ba hadasi bane amma sababiyar bacci kana iya hadasi kana iya yin iska kana iya yin mafalki da sauran duddai abubuwa to sai an kace abubu ka kare alwalla ko hadasi ko sabubban hadasi kamar suma in mutun ya suma yana iya yin hadasi bai sani ba tunda hankali ne ya gushe sannan don hankali ya gushe ko da maye ko hauka ta aljannu kaga duddai wadanga to suwa asbab to au lima ya kharuju ko kuma arwalla tana wajaba domin abinda ke fita mina zakar daga zakari bancin boli mun yoshi boli mai zaman kai ne ko to ba boli dai ke fita ta zakari ba alwalla tana wajaba domin abinda ke fita daga zakari min mazi na mazi kaga yana fitowa to shi mazi ya wuce boli domin boli in ya fito iyaka ka wanke inda ya fito da inda ya taba shikenan ko ma'a gaslil zakari kullihi tare da wanke zakari dukka ne minhu daga mazi to shi mazi in ya fito ga mafi ingancin zance sai an wanke zakari dukka ne saboda me saboda irin sans din da an gare shi saura ne yana ragewa to in ka wanke zakari dukka sai ya zan hadda wanda ya rage dukka ga me ka wanke minhu daga gare shi to menene mazi yace wa huwa shi mazi ma'un ruwa ne a bayu farare raqiqun siriri waɗanda ba su da kauri ya kharuju yana fita inda ladzati gunjin dadi bil inazi da inazi me inazi mun yi inazi cikin iziya ga magana maziyin kuma me inazi to madalla tashin zakari shine inazi to shi mazi yana fita inda ladzati gunjin dadi bil inazi da tashin zakari in zakarin mutun ya tashi inda mula'abati lokacin wasa da wanda ake shawa ga wasa da ita aw tadhkar koko tunani mutun ya tsaya yana tunanin wanda aka ganin shawa ga tunaninta zakari ne yana tashi sai mazi ya fito to ruwan nan da basu da kauri farare da ke fitowa shine mazi. To in ya fito wajibi ne sai an wanke zakari dukka ne, sannan in ya taba jiki ko tuwahi wajibi a wanke su, domin wasu sun dauki mazi matsayin najasa, amma akwai wasu da ke ganin mazi ba najasa bane. Wa ammal wadiyu, to amma wadi shi kuma fa huwa ma'un abyadu, shi kuma ruwa ne farare khafirun. Wa nan mai risala ya amfani da kalmar khafirun ga wadi mai iziya, waka tuno mana shi ko kalmar da ya amfani da ita ga wadi. Mun yi magana da mani da mazi da wadi duk cikin iziya ko, to nan mai risala ya amfani da khafirun, shi ko mai iziya ba khafirun, ya akwai kalmar da ya amfani da ita ga siffanta wadi. Ni yace ya nuna ba ku daddaka ba kenan, karatun zuku na akai, fa zuku fallan nazidakum illa azaba thaqin, eh thaqin ma dalla ma'un thaqinun, haka mai iziya yace wa huwa ma'un thaqinun, ruwa ne mai kauri. To thaqinun din nan na cikin iziya shi amma ana khafirun, mai kauri ai galizun. Shi haka wadi shi ma yana kada alwala, me wadi wa huwa ma'un abyadu, shi ruwa ne fari khafirun mai kauri, ya kharuju yana fita bi ithril bauli. To nan mai risala akwai wata kalma da mai iziya ya kawo wurin fitar wadi, mai risala bai kawo ta ba, waka iya tuno ta, mi mai iziya yace ya kharuju galiban yana fita mafi rinjaye ta mai iziya ta haita mai risala kyau, don ba kullun ƙarshin boli yake hitowa ba, akwai sun da yake hitowa kahin, wasu yana hito musu kahin su hara boli, in ka tsuguna zaka boli kahin tsarin ya hito wadi shi ka hara hitowa, amma dai on most cases sai ka gama boli sai ya hito. Wasu mutane duk suna dauka ta matsayin mani, inda duk hito sai sun yi wanka, ba mani bane shi, a unhanin sani ne duk wasu ruwa mai kama, amma siffar su guda da mani ruwa ne fari mai kauri. To duk wasu ruwa da ke fito ba mutum ko kahin ya fara boli ko bayan ya gama boli, kaga ya hito kamar kunu, to wannan ba mazi na shi, aka ce mawadi hukunci ne, hukuncin hitsari sai a wanke zakari kawai, babu wanka gare shi. Ina fatar kun fahimta. Shi ne yace ya kharuju, shi wadi yana fita bi ithril bauli, ƙarshin boli yajibu minhu, yana wajaba da gare shi ma yajibu min al-bawli, duk abin da ke wajaba ga bawli, me ke wajaba ga bawli, ai kamun ruwa in ya taba tuwahi ko jiki a wanke inda ya taba. To haka wadi shi ma kaga ba sai an yi wanka ba. To wa ammal mani, hakan ga mani yana daga cikin abin da ke wajabtar da alwala, to shi ba ma alwala yake wajabtawa ba, in ya hito dole sai an yi wanka. Wa ammal mani, to amma mani fa huwa shi kuma alama ruwa ne a dafiƙu mai tunkuɗa juna lokacin fitatai, allazi ya kharuju, wanda yake yana fita ne inda ladhatul kubra, gun jin daɗi babba, bil jima'i da jima'i, shi sai an yi jima'i mafi yawa yake fitowa. Ra'ihatuhu, warinsa in yana danye shi mani, ka ra'ihati dalil kamar warin dan dabino, kullun nan na dabino in ka sun suna shi, to kamar wari dan dabino, to hakan ga warin mani yake. To in ya bushe fa, mi mai iziya yace wari ne ha komawa, yana koma kamar karai hatil baydi, kamar warin kwai. Wa ma'ul mar'ati, ruwan mace, maniyin mace kenan, ma'un ruwa ne raqiqun sirri da baya da kauri, asfar, doro doruwa, doro doro shi aka ce mai ruwan kwai da Hausa ko, to doruwa doruwa, yajibu minhu tuhuru, tsalki yana wajaba da gare shi. To menene a tuhuru nan? Wanka, kaga wanka, in mani ya fito ga mace ko ga namiji, to wanka ya wajaba. Wasu malamai suna da ra'ayin cewa mace ba ta da mani, saboda ita mafi yawa ba a cika ganin maniyinta ba, sai dai ta ji alamar hitowa ta dai, amma ko ita ba ta gani ne, to sai sun ka dauka babu shi, amma annabi ya tabbatar da akwai shi. Yace to in ba ta da ruwa, ina ne dake yin kama da ita ba, da wata ranar na biyo uwa ta ba, to a ina ne yake biyo uwa ta, saboda mani. idan maniyin mace ya rinjaye namiji in anka ya saduwa sai da ya biyo ta ko danginta, in maniyin namiji ya rinjaye na mace wurin saduwa sai da ya biyo uba ne ko dangin uba ne. Haka da ashe kenan da namiji da mace kowa yana da maniyin. Haka Ummu Salma ta zo ta mai a hukuncin mace in ta yi muhalki, yace in ta ga maniyi sai ta yi wanka, in maniyi ya fito ashe tana da maniyi. To ina yake shine yace wa ma'ul mar'ati ruwan mace, maniyin mace ma'un ruwa ne raqiqun siriri baya da kauri asfar doruwa doruwa yajibu min huduruwanka, yana wajaba da gare shi kan maniyi in ya fito ga namiji ko ga mace dole sai an yi wanka. Fa yajibu min hadha duhur jami'il jasadi, tsarkake dukkan jiki yana wajaba daga wannan. Hadha lamiri mai koma gami mani, in mani ya fito to wajibi a tsarkake dukkan jiki a yi wanka kenan. Kama yajibu, kama yadda yake wajaba min duhuril haidati ga tsalken haila, maccin da haila ta yi zuba gare ta in ta dauke to ita ma wajibi ta tsalkake dukkan jikinta ta yi wanka. Wa amma damul istihada, to jinin istihada jinin rashin lafiya, jinin da ke fita jini biyu ajjine ne na al'ada ga mace, da jinin haila da jinin haihuwa su ajjine na al'ada, wannan ordinary le mata suna yin su. To duk wani jini da ya fito ba lokacin haila ba, ba lokacin haihuwa ba, to shi ake kira jinin istihada jinin rashin lafiya. To shine yace wa amma damul istihada, amma jinin rashin lafiya fa yajibu minhu lwudu, shi alwallaki wajaba daga gare shi ba sai ta yi wanka ba, wanka ba wajibi bane, alwalla aw wajibi gare ta. Wa yustahabbu laha ko to yace wa amma damul istihada, amma jinin istihada jinin rashin lafiya fa yajibu minhu lwudu alwallaki wajaba gare, don haka mace mai istihada mai a hukuncin ta jinin istihada bai hana sallah, bai hana azumi, bai hana saduwa da miji, jinin rashin lafiya. To sannan sadda duk ta zo sallah abinda awajibinta ta yi arwalla, ko ya hito ko bai hito ba. Sannan mai istihada ko da tana cikin alwalla ya hito, katta damu ta cigaba da arwallarta, ko tana cikin sallah ya fito, katta damu ta cigaba da sallarta, bai hana komi. Kamar ma'abuci salasi wanda ya zama mai rashin lafiya, akwai salasul bauli, akwai salasul mazi, akwai salasul mani, sannan akwai salasul rihi, waɗanda duk akwai ana salasin su rashin lafiyar su. Boli kamar masu yoyo hitsari, kaga hitsarin fita ɗaya kai bai da control na dalla, to ya zan rashin lafiya. Hakan ga akwai salasul rihi, shi ma iska hita ɗaya kai bai da ko, ba sai ya ce wake ko wani abu da ka sa rihi ba, iska kullu hita ya kai. Sannan akwai salasul mazi, shi ko mazi an ce yanzu ba malla ya ce sai zakarin mutun ya tashi saboda jin daɗi sannan mazi ka fitowa ba, to shi babu tashin zakari, babu ganin sha, babu komi, haka ɗaya mazi ka ta fito mai, kaga ya zan salasi kenan. Hakan ga maniyi, shi ko maniyi adatan sai an yi jima'i, in falke in cikin bacci mutun ya yi mafalki, to shi ko wanda azu salasi babu jima'i babu komi maniyi ya fito mai, to waɗanda su azu salasi ya zama musu rashin lafiya. To hukuncin zu salasi shine kamar boli da mani da mazi, to waɗanga in sun zama ma rashin lafiya, ko da kana cikin alwala ka ji sun hito, babu ruwanka kyale su cigaba da alwala, abinda awajibi ga kowace sallah ka sake alwala, inda duk zaka sallah sai ka ta in boli ne ko mazi ko abinga ko mani, to sai ka ta ka hankali alwala sai ka kama ruwa ka wanke inda sun ka taba, sai ka zo ka yi arwallaka, ko kana cikin arwalla ya hito babu ruwan, ko kana cikin sallah ya hito babu ruwan, to shi a hukuncin zu salasi. To ina yake wa yustahabbu laha, ana so gare ta ita mai jinin istihada jinin rashin lafiya, wal salasil bawli, hakan gada mai salasin boli wanda boli ya zama mai salasi rashin lafiya, ana so gare su, mustahabbi ne gare su an yi tawadda'a ko kowannen su shi alwala li kulli salatin ga kowace sallah. Hukuncin mai salasi da mai istihada shine ga kowace sallah sai sun saki alwala. Wai jibul wudu, alwala na wajaba min zawali al aqali, daga gushewar hankali, kaga waɗancan duka hadussa na da boli da rihi da kashi da mazi da mani da wadi, waɗanga su ahadath hadussa. To yanzu sai azbabul ahda, sabubban hadussa, su ba hadasi bane amma suna sabubbanta hadasi. To sai yace wajibul wudu alwallana wajaba min zawalil aqali, saboda gushewar hankali bi naumin da bacci, mustaqalin wanda yayi nawayi, kwana mai nawayi. To amma in bai yi nawayi ba arwalla bata kare ba. Dane irin kwana an mai nawayi, mun yi kwana mai nawayi da mai sauki cikin iziya. Ya mai iziya ya siffanta kwana mai nawayi shine wanda ga munan ko kwana ya dauke ka wani ya shigo masallacin ga ya zanna baka san ya shigo ba, ko ku wani da ake cike ya tashi ya hita baka san ya hita ba, to kwana ya ma nauyi. Amma mutun na kwana ana surutu kana ji, to kaga wannan bai ya nauyi ba. To kwana mai nauyi shike kada alwala, kaga shi ba hadasi bane amma yana sabubbanta hadasi. Au igma'in, ko suma, wanda ya suma hankalinsa ya gushe saboda suma, shi ma wajibi ya saki arwalla in ya farfado. Au sukurin komaye, wanda yayi maye hankalinsa ya gushe ta hanyar maye ya sha wani abu ko ya ci wani abu, abin nan na halal ne ko ko na haram, wanda ya sha giya yayi maye alwallarsa ta kare. Don yana kaga in mutum yayi maye hankalinsa ya gushe, to bai san me faru ba, yana yayi hadasi lokacin da yayi maye, ko ko kila hurata ka sha ta buge ka ta zama ma burkutu, kasan hura in ta sha in ta jino no ga dama na sabo hura tana bugarsuwa, to tayi ba da inyamuri ya taka suwa sai da yadudduka. Da zuwa ne bai kasa yadudduka bai ci a damu mai hura, an ka damu mai hura sai ya sha, sai jingila ga dila tai kwana dauke shi abin halka sai marece cika wannan burkutun Bahaushe akwai karfi gare shi ka gani. To sanda duk mutun yayi maye hankalinsa ya goshe ta hanyar abin halal na yace ko haram ko ya sha, indai kai maye to arwalla ta zama wajibi, arwalla ka ta kare. Aw takhabbut jununin, ko ko abkowar hauka ta abkoma mutun, ko da bugu ne na takai ta sakai, to da zaran tambuge ka dai baka san abin da haka ya ba, ko da ta suke ka arwalla ka ta kare sai ka saki wata. Wajibul wudu alwallana wajaba minal mulamasa, saboda shafefe ne ya taba jiki daga lamsu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ga'ita aw lamastumun nisaa, ko kun taba mata, to dan sai magabata tabi'u sahabbai da tabi'una sun kai sa menene taba, menene lamsu nan. Wasu kama Abdullahi dan Umar da wasu sahabbai sun ka dauka lamsu dai taba jiki, shi an ra'ayin da Imam Malik ya dauka, don haka taba jikin wanda taba ta yana sa jin dadi yana kare alwala. Wasu ko su dan Abbas da wasu sun ka ce a lamsu nan kinaya ce ta jima'i, kun ka shafe su ma'ana kun ka sadu da su, don haka taba jikin mace dai bai kare alwala sai an sadu da ita. Shine yace wai to su malikiya kaga suna da ra'ayin taba jikin mace na kare alwala. Yace wai jibul wudu'u alwallana wajaba minal mulamasa, saboda shafefe ne ya taba jiki, taba jikin lillazzati, domin jin dadi, taba jikin wanda ga al'ada ana jin dadi saboda taba jikinta, kamar matakka, to in ka taba jikinta arwallarka ta kare ga mazhabin malikiya. Wal mubasharati, da kuma guga jiki, guga bil jasadi daga jiki, inda duk an kai mubashara rungumar juna, lillazzati domin jin dadi. Wal qublati, da kuma sumbunta kiss, lillazzati, sai mai risala yace lillazzati domin jin dadi. Yaya mai iziya yace game da qubla? La yura'a fi halazzatu, in dai an kai sumbunta mai iziya yace ba a kiyaye ya ji dadi ko bai ji dadi, lallai ta kare. Amma kaga nan mai risala yace a sumbunta sai in ta zanta jin dadi, domin akwai wanda aka sumbunta ba da nuhin jin dadi ba. Ina fatar kun fahimta. To duk waɗannan da taba jiki da gogayya da jiki da sumbunta na jin daɗi duka suna kare alwala da mazhabar malikiya. Wa min masal zakari, haka alwala na karewa saboda shafa al'aura, in mutum ya taba al'aura kansa to alwalarsa ta kare ga mazhabar malikiya. Amma hadisai sun yi maganganu biyu. Wa an tambayi annabi game da alwala, me a hukuncin mutumin da ya taba al'aura tai? Sai ya ce falyata man masa zakarahu falyata wadda, wanda ya shafi al'aura ta ya saki alwala, kaga ta kare kenan. Wani hadisi kuma sai an ka tambaye annabi game da wanda ya taba, sai ya ce innama huwa bar'atun minka, ai tsoka ce ta jikinka. Yanzu in mutum ya taba kunce ne ana can sai ya kare alwala, tsoka ce ta jikinka. Sai malamai sun kace to kuma hadisan duk sun tabbata, kun babu wanda ya shafe wani, domin ana iya hada su ayi aiki da su. Sai malamai sun ka hada, yadda sun ka hada su shine wancan da yace arwalla na karewa, sai sun kai hukunci ga wanda ya shafe al'aura tai da nuhin jin dadi, to shi al'aura ce ta kare. Amma kana sallah sai ka ji kai sai ka sosa, kaga ba nuhin jin dadi ba, susa ɗaya kai ka taba ba nuhin jin dadi ba, to sai a ce innama huwa bar'atun minka, tsoka ce ta jikin ka arwalla kanana. Amma su ga mazhab malikiya babu ruwan su da wannan, su sun dauki hadisin farko cewa man masadakar hufala tawadda, don shi imam malik ya dauka. Waqtu lifa, an yi sabani fi masil mar'ati farjaha in ga mace ta shahi farjinta, fi ijabil wudu'i game da wajibcin alwala bidhalika saboda haka. Shi in mace shi dai namiji ga mazhab malikiya babu sabani, da zaran mutun ya taba al'aura tai to alwala tai ta kare, to ita ma mace haka nan. Wasu sun kace i, wasu sun kace a'a. Shine yace an yi sabani game da mace ta shafi al'auratta, fi ijabil wudu'i game da wajibcin alwala bidhalika, shi in mace ta taba al'auratta ita ma alwalata haka. Wasu sun ce ta kare, wasu sun ce a bata kare ba. Wajibu duhuru, wanka yana wajaba mimma zakarna, daga abinda munka ambata, waɗancan abubuwa da munka ce suna wajabtar da alwala, to duk suna wajabtar da wanka. Wa abinda munka ambata min khurujil ma'i, na fitowar ruwa a dafiƙi mai tunkuɗa juna lillazzati, domin jin daɗi. Waɗan mai ruwa ne ake cewa masu tunkuɗa juna? Mani, ma'adalla, wanka na wajaba daga abinda munka ambata na fitowar mani, inda ya fito ta hanyar jin daɗi. Min fi naumin, cikin bacci mani ya fito au ya ƙazatin ko farke, kamar mutum ya yi kwana ya mafarki, to duk dai wajibi ne sai ya yi wanka. Min rajulin, daga namiji mani ya fito a wurin ra'atin koko daga mace, duk wajibi ne sai ya yi wanka. A winkita idan mil haida, ta hakan ga wanka na wajaba, saboda yankewar jinin haida, mace ta jinin haila ya zuba gare to in ya ɗauki sai ta yi wankan haila. Awil istihada, koko wankan istihada, jinin rashin lafiya ya zuba gare ta sai Allah ya bata lafiya, jinin ya ɗauki, to in ya ɗauki sai ta yi wanka. Sai dai wankan mace mai istihada ba wajibi bane, mustahabi ne. Awin nifasi, koko jinin haihuwa, haka in mace ta haihu jinin da ka zuba gare ta koda drop guda ne, to in ya ɗauki sai ta yi wanka. Aw bi magibil hashafati, koko saboda boyewa kan zakari fil farji, cikin al'auran mace, sanda duk an kai saduwa ba sai al'auran gaba ɗaya ta boye ba, da zaran kan zakari ya boye cikin al'auran mace, to wajibi wanka ya zama wajibi. Wa illam yunzil, koda bai yi mani ba, koda mani bai hito ba, inda an kai jima'i kan al'aura ya boye, to shikenan, to nan za a tsayawa ko sai a tsaya nan. To mun ji abubuwan da ke wajabtar da alwala ko da kuma wanka. To kafin a shiga cikin ita alwalar da wankan, to Allah ya sa muna albarka ga abin da an ka karanta. To amma babu karatu illa daddaka, sanda an kai karatu ba a daddaka ba, to karatun ba a yi shi ba, to a zanka daddakawa. To Allah ya shirye shi mu, madalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.